Hello? Anybody home? I'm climbing to the top. With my backpack of rhymes, I won't stop. Every lyric, flying high like a dove, is the Lord. Sprinkles his love on me. His assigned destiny, teaching, preaching, come on, question me. I have the answer to the master plan. If you can't, then I can. As I speak out, wondering what it's all about. Wishing I was only a dream, and I wasn't so extreme. But make you see I'm not faking it, like all the others that be making it. Ecstatic and stating the facts, take heed to my extracts. Your reply.
You don't. da 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 da